الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كوانا وتا muna shida ga watan Rajab shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 18 ga watan 2 shekara ta 2021 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a darasin mu na karatun Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahmarsa wancan sati da ya wuce mun shiga cikin Kitabus Salati 'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da yake bayani game da salati wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi mun karanta hadisai guda 6 a cikin babin insha Allah ta'ala yanzu mu dora akan hadisi na 7 malai yace wa ana ali radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al bakhil man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan sahih wannan hadisi akrabo shi daga سيدنا علي ابن ابي طالب الله يكرم سيرده يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله تيرا da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace البخيل مروتي من ذكرت عنده shine wanda aka ambace ni a wajensa falam yusalli alayya amma ya ki min salati ko bai yi min salati ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al bakhil kamar yadda wannan ruwayar tazo wata ruwaya kuma tazo da kamar yadda wata ruwaya tazo da al bakhil kullul bakhil marwaci ta taccan marwaci shine wanda za a ambace ni a inda yake yaji amma ya gaza yi min salati me yasa aka kira shi da marwaci saboda makallama anar ita ruwa me ake nufi da ita ruwa malamai suka ce ita ce imsaku shay'i an mustahaqqihi imsaku shay'in an mustahaqqihi shine mutun ya rike abu ya hana wanda ya cancanci a bawa shi abu ne yana wajenka wani ya cancanta a bashi wani ya kamata a bashi to amma sai ka rike ka hana wancan abin ya karasa zuwa gare shi to wannan abin da kai kayi ruwa malami suka ce Allah madaukakin sarki ya ba mu umarni da cewa mu yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati saboda shi kansa Allah subhanahu wataala yana yin wannan salati sannan mala'ikunsa masu tsarki su ma suna yin wannan salati to dan a girmama dan adam sai aka ce shi ma yau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin me a matsayin wani bangare na mukafa'a min mukafa'atin juz'iyya dan ya kasance abinda ake nufi da mukafa'a shine kamar wata ramuwa ko wani biyan bashi amma biyan bashin da zaka yi na salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi juz'iyya ce wani dan bangare ne zaka biya na bashin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake binka domin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alkhairin da ya kawo mana babu wanda ya isa ya biya shi sai Allah da ya halice shi to amma kai masa salati kamar ka dan sauke dan wani bangare daga cikin abin da yake kanka ne nasa ka dan sauke saboda dukkanin sa'ada dan adam ta duniya da ta lahira waye sababinta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha duk mun kasance akan gabar wuta ne duk muke da fadawa sai Allah madaukakin sarki ya turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai tsamar da mu daga wannan gabar wuta to wanda ya mana wannan aikin wanda ya mana wannan babban abin yana da haƙƙi babba akan mu to ɗaya daga cikin haƙƙinsa shine aka ce duk lokacin da kaji an kira sunansa kai masa me kai masa salati ashe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai cancanci kai masa salati ba ya cancanta to sai aka ambaci sunansa sai kai shiru sai ka ki kaga kai me ka kame abu ga wanda ya cancance shi kenan ko kai rowa ina fata an fahimta yan uwa abin ya fito fili ko to ita rowa kala biyu ce akwai abin da suke cewa al-bukhulu al-bukhulu rowa ordinary rowa akwai kuma rowa da suke cewa ash-shuhu ita ce rowar da take tayi tsanani da yawa ita ce wacce Allah madaukakin sarki ya kore wa mutanen Madina ita yace wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda duk ya gimtse rowar ransa to wannan yana cikin wanda suka rabauta ita ce rowa mafi tsanani to da aka ce al-bakhil ba ana nufin karamar rowa ba a'a dan wasu rawayoyin sun tabbata da cewa ash-shuhu din shi sa kamar yadda na karanto mana ruwaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-bakhil kullul bakhil marwaci kowanne irin marwaci shine man zukirtu indahu wanda aka ambaci sunana a wajensa yana nan yana ji falam yusalli alayya ya gaza yi min salati bai min salati ba to wannan shine tataccen marwaci Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu domin lokacin da aka yi wa annabi tsira da aminci aka ambaci sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka kima salati ko abu guda biyu ne mutun ya rasa shi na alkhairi abu na farko shi da kankansa ya cutar da kansa wace irin cutar wayewa kansa shine Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda yayi annabi salati guda ɗaya shi kuma zai masa goma to ka rasa wancan salati na Allah madaukakin sarki guda goma abu na biyu kuma shine shi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yawan salati da yake bukata daga gare mu yace mai masa salati ranar juma'a da lokaci kaza da lokaci kaza kai sai kake gani ba za ka ba sai ka ki nan ma kuma kai abin da ba shikenan ba to shi yasa duk lokacin da aka ambaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun ya kima salati to waɗannan abubuwa guda biyu sun tabbata a kan shi na farko yayewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koro ya hana shi wani abu na biyu kuma hatta kansa da kansa ya masa koro kaga duk mutumin ko da ya hana kansa ma ya zaka yi tsammani ya ba wani kasa akwai mutanen da su akan kansu ma ruwa suke wa kansu da kansu to kaga irin wannan dan ya hana wani ai ba mamaki Allah madaukakin sarki yake yi wannan hadisi yan uwa ya zo ta hanyar sahabbai da dama hadisi ne da ya zo ta hanyoyi da dama daga cikin sahabban da suka rawaito shi akwai Anas dan Malik ya rawaito da nasa lafazin haka dan Jabir dan Abdullahi al-Ansari shi ma hadisin ya zo ta kansa haka nan sahabi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi shi ma hadisin ya zo ta kansa bi alfazin mutafariqa da lafaza wanda suke mabambanta juna hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace kuma hadisi ne hasan ko sahihi hadisi ne takwas wa an fudalat bin Ubayd radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo daga sahabi Fudala dan Ubayd Allah kara masa yarda يأتي الفضالة ابن أبي ابن نافذ ابن قيس الأنصاري الأوسي وانا شيء نتكلم كان سونانسا متم مدينة يكون مدينة كتكين تان كبيلة أوس الله كرم سيردا قال يأتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جمع زن الله تيراد أمنتي سارة بتا أغريشي يناتيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هكذا لفظين يكي سمع رسول الله الرسول شيني فائل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا النبي إرادة أمن سيس أرى تبتع قريش يجون متن يدعو في صلاته ينا ين أدوأت كن سلسا ولم يسكت في صلاته yahtamilu fi salati amma ana asna as-salah aw ba'da as-salah zai iya daukar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ji shi yana yin addu'an ne a cikin sallar ta su ko kuma bayan ya gama sallah mutun ya gama sallah yayi azkar din da zai babu lafi daga hannu yayi addu'a sallab nafila ce ko ta farilla kowace ɗaya daga ciki ya halatta idan ka gama yi bayan ka gama azkar din da ake astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam zuwa karshe babu lafi sai ka daga hannu kuma sai ka roki abin da kake so na rayuwarka wannan ya halatta haka nan kuma kamar yadda yake a cikin sallama akwai guraren da ake so yi addu'a idan kai sujjada gurin addu'a ne haka nan idan ka gama tahiya kai azkar din tahiya kai tahiya kai salatin annabi ka roki tsari daga wannan abubuwa guda hudu shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walli takhayyar min al mas'alati ma sha'a sai ya zaba addu'ar da ya ga dama sai ya roki Allah madaukakin sarki da ita to duk lokacin addu'a ne to zai iya dauka ko dai a cikin sallah ne ko a wajen sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana addu'a to sai dai matsalar addu'ar sa guda daya ce walam yahmadillahi ta'ala a cikin addu'ar tasa bai yaba Allah madaukakin sarki ba bai gode wa Allah madaukakin sarki ba sannan walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa ajila hadha wannan yayi gaggawa ma'ana addu'ar sa bata cika sharɗan da ya kamata a ce ta cika dan Allah madaukakin sarki ya karbe ta ba saboda haka yayi gaggawa thumma da'ahu sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo shi dan haka ya kamata duk wani mai karantarwa ko kuma duk wani mai tarbiyantarwa ko duk wani wanda ya san daidai akan wata mas'ala idan kaga an yi ba daidai ba matakar zaka iya gyarawa a lokacin ka tsaya ka gyara kada ka bari a wuce sai dai idan gyaran naka zai haifar da wata barna wacce tafi gyaran naka to kuma sai ka batta dan ka san gyara ka kan kalli inda za a yi gyaran da wa za a yi wa gyaran kuma ina za a yi gyaran in ba ka ba kokarin ka gyara kuma sai ka je ka ballo ruwan kuma da ba za ka iya tare shi ba ina fata an fahimta ana kallon waɗannan abubuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dama shi a haƙƙin sa malamai suna malamin usul fiqi suna cewa la yajuzu tarkul bayan an waqatil haja baya halatta a jinkirta bayani a lokacin da ake buƙatar sa shi yasa da zarar mutun yi abin da bai dace ba za ka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo shi yayi masa bayani cewa ga yadda abin yake to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo wanda mutumi fa qala lahu yace masa auli ghairihi ko kuma ya faɗa wa waninsa ma'ana ko dai shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo shi ya ga masa ko kuma duka kowa abin ya shafi shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza salla ahadukum duk lokacin da ɗayan ku yayi sallah falyabda bi tahmidi rabbih idan zai addu'a to ya fara da godewa Allah madaukakin sarki wa fana'i alaihi da kuma yabansa mai da na faɗa satin da ya gabata Allah madaukakin sarki yana son yabo da kambamawa ina fata an fahimta yabo da kambamawa da kurantawa da kuzuzuntawa da kirari wannan Allah madaukakin sarki yana son sa shi sa za ku ga duk galibi ma da yawa daga cikin surorin alqur'ani take suke da kalmar alhamdu 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 yabo da cancanta da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki shi sa a ka'ida tsari na dan adam yadda Allah madaukakin sarki halicce mu da yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tarbiyantar da mu shine ba daidai bane a zo a sa mutun gaba a matsayin sa na dan adam ai ta kuranta shi ba daidai bane wannan a zo a yi taiwa mutum kirari kai ne wane dan wane jikan wane mai kaza kaza wannan ba daidai bane a ka'idar shari'a dan wanda ya fi cancanta a yabe shi yaban da babu kaidi shine Allah madaukakin sarki shi yasa ka zo gaban mutum kai taiban sa kai tawasa shi wannan ya ci karo tarbiyya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wani ya zo yana ta kuranta shi yana taiban sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da wancan wanda yake ban dayan yace wai hak laqad qata'ta unqahu yace kai canka ka yanke masa wuya ai sai ka sashi zai shiga wani halin da ba shi kenan ba to dan adam yana da gazawa da duk lokacin da ake ta kamba ma shi ake ta kuranta shi tun ba yadda kuma sai fara yadda fa haka ne fa sai fara ganin abin fa haka ne fa kuma sai fara shiga inda ba shi kenan ba sai a dauke shi a kai shi inda bai kai ba a ja shi a kai shi a dora shi sai kuma a goce sai kuma ya fado to shi sa dan adam a bar shi idan yayi abun idan yayi abu daidai gurgudu a ce yayi amma ai ta kuzuzuta mutum wanda ba daidai bane saboda kuzuzutawa da yabo haƙi ne na Allah madaukakin sarki to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga masa cewa duk lokacin da ka tashi kai sallah zaka yi addu'a to abu na farko ka gode wa Allah madaukakin sarki ka yabe shi summa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yayi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yayi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi summa yad'u ba'du ma sha'a sannan bayan salati kuma sai ya roki duk abin da yake bukata wani malami yake cewa Allah madaukakin sarki hayyun ne kuma karimun ne Allah madaukakin sarki mai karamci ne kuma mai kunya ne yace babu yadda za a yi mutun yazo a farkon addu'arsa yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati sannan karshen addu'arsa bayan ya gama addu'ar gaba daya ya kare wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati Allah madaukakin sarki ya zara salatin sama ya zara salatin kasa ya yaban masa addu'arsa sai Allah ba zai masa haka ba ina fata an fahimta kaga duk lokacin da kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati Allah madaukakin sarki zai karba salatinka to a farko kai salati kafin ka fara addu'a sannan lokacin da zaka miƙa application din naka kuma sai kai sai bayan ka gama miƙa application naka kuma shi ma sai kai addu'a sai kai salati kaga salati a farko ga salati a ƙarshe Allah madaukakin sarki sai zara salatan guda biyu ban maka addu'a ka ina fata an fahimta to shi sai Allah madaukakin sarki ba zai maka haka shi sai sai ya karbi da salatin da addu'a ka gaba ɗaya sai ya amsa maka addu'a ka shi sai wanda yake so a karba addu'a sanan da nan ya bude addu'arsa da salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan ya rufe addu'arsa da salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai addu'ar tasa da salatin gaba ɗaya sai su tafi wajen Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta to saboda haka mu koyi wannan ɗaya daga cikin laduba na addu'a da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya mana malamai suka ce daga cikin laduban addu'a akwai buƙatar lokacin da mutum zai addu'a ya halarto zuciyarsa wa Allah madaukakin sarki Allah baya karɓa addu'ar mutumin da yake gafalalle mutum yana addu'a amma zuciyarsa tana wani wajen ba ruwan Allah da shi qalbun ghafil ken rab kananne zuciya ba ruwan Allah da ita amma lokacin da kake addu'ar ka rinka halarto girma da Allah madaukakin Allah madaukakin sarki sannan kuma ka rinka wa Allah madaukakin sarki kyakkyawan zaton zai amsa maka addu'ar taka sannan daga cikin abin da yake jawo Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar mutum shine yi wa Allah madaukakin sarki kirari da kamba ma Allah madaukakin sarki da kuma yaban Allah madaukakin sarki daga cikin ladaban addu'a shine malamai suka ce akwai buƙatar mutum ya kalli alƙibla lokacin da zai addu'a shi ma ladabi ne daga cikin ladaban addu'a akwai buƙatar mutum ya daga hannunsa sama shi ma ladabi ne na addu'a daga cikin ladaban addu'a akwai yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati shi ma ladabi ne na addu'a daga cikin yi wa ladaban addu'a akwai amfani da ismullahil azam sunan Allah mafi girma kamar ya hayyu ya qayyumu ya zal jalali wal ikram waɗannan sunaye guda biyu da na ambata mana yan uwa suna ɗaya daga cikin ismullahil azam sunan Allah mafi girma duk lokacin da zaka yi addu'a ka rinka ambatan su a cikin addu'arka ya hayyu ya qayyumu ya zal jalali wal ikram ka rinka ambatan su اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النبي إرادة أمن تسأر تبتع أغريش يجون متن ينا روكر الله من أكين سركي دوت أن السنة يدنا أمبتع يتي حقيقة يا كراي الله من أكين سركي دا السنة سما في جرما واند إذن أكا كرايش دشي يكي أمساوا إذن أكا روكيش دشي يكي بايروا وانا سنامي البركة saboda haka ka rinka amfani da waɗannan sunaye kawai kada mutum ya zamto kamar kai ne ka ba mutum ajiya kawai wani ba ni kayana Allahumma arzuquni Allahumma ba daidai bane kamar ajiya ka ba Allah madaukakin sarki kawai ya ubangiji a bani a'a nema kake yi saboda haka sai kai bambadanci sai kai bambaki yanzu ko kai ne kake so mutum ya maka wani abu kawai zuwa kake kai tsaye kace da Allah wani so nake kawai kai min kaza sai ya kalle ka sama da ƙasa ya ce ba zan ba maga to me zaka yi ina fatan fahimta amma wani lokacin ma idan kaje kana son mutum ya maka kaza wasu ladabi zaka rinka yi ma na musamman wanda shi bai saba gani ba shi da ya ga wannan ya san akwai wani abu wani Allah baka tara wanki bane kawo umma wanki wanda kai bi shekara baka kai bi shekara biyar baka mai wanki ba amma dan Allah kawo umma wanki da sauransu baka da aike ne haka kai mutum ya ti bambadanci akwai abin da yake nufi shi da ya ga wannan ya san abin da akwai abin da kake bukata sai mutun ya gama kuma sai mutun ya zo ya dan rinka bi a hankali yana dan mika bukatunsa sai mutun ya fahimta sai ya dauka ya baka to wannan fa mutun kenan dan uwanka bari kuma rabbul izzati wal jamal kai tsaye kawai kaje kace Allah ka bani kaza ba haka ake hankali ake shiga a hankali cikin kaskantar da ke da nuna kai ba kowa bane dan babu abinda Allah madaukakin sarki yake bukata kamar bawa ya nuna masa shi ba kowa bane kai ba kowan komai bane baka da komai sai Allah madaukakin sarki kuma shi sai ya nuna maka shine mai komai kuma sai ya baka komai din shine abinda bawa yake bukata Allah madaukakin sarki ya samu dace daga cikin mafi girman ladaban da ake so dan adam ya kiyaye lokacin da Allah madaukakin ake so Allah madaukakin sarki masa wani abu shine kiyaye wacin haram ya kasance abincin da yake nema hanyar neman abincin sa ya tsarkake ta ya kasance halaka yake ci ba haramun ba ci dan Allah madaukakin sarki baya karbar addu'ar mutumin da yake cin haram kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labarin mutumin nan da yake yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai fa yaqulu ya rab ya rab annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace me wa mat'amuhu haram wa masharabuhu haram wa malbasuhu haram wa guzbil haram sai yace me fa anna yustajabu lahu fa anna yustajabu lahu tayaya za a amsa masa addu'ar sa to shi yasa ɗaya daga cikin abin da zai sa Allah madaukakin sarki amsa maka addu'a kai addu'a kaga tasirinta to shine kasance kana kokarin kiyaye kanka wajen samun halak iktisabul halal wajen neman halak da cin halak ya kasance duk abin da ke na haramun ne ka guje shi dan ka'ida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullu lahmin nabata min suhutin fannaru auladi duk wata tsoka a jikinka duk wata tsoka koda kulli daya ce da ta bubbugo ta dadu a jikinka ta dalilin haramun ta kudin haramun ta cin haram annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wallahi wuta ta tafi cancanta da ita Allah ya kiyaye Allah ya ba mu ikon cin halak ɗan uwa akwai addu'a akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu kiyaye lokacin da muke addu'a kowanne ɗaya daga cikin mu yana da buƙatu da yawa wanda kuma yake so Allah ya amsa masa wasu na duniya ne wasu na lahira ne wasu akan sa ne wasu akan iyayensa wasu akan iyayensa wasu akan mijinta wani akan matarsa haka to matukar kana so Allah madaukakin sarki ya karba addu'a ka kofar Allah madaukakin sarki a buɗe take a buɗe take gaba ɗayan ta babu wani wanda Allah madaukakin sarki ya rufe masa kofa sai shi ya rufe kansa da kansa to sai ka bibi hanyoyin da ake shiga wannan kofar sai ka shiga sai ka samu abin da ake bukata to hanyoyin da ake shiga ku shine kiyaye ladabban roƙon Allah madaukakin sarki ka bi su a hankali ka yi su sai Allah madaukakin sarki ya karba addu'arka Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na tara wa an abi muhammad ka'ab ibn ujrata radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga abi muhammad shine alkunya sakenan ka'abu dan ujra Allah ya kara masa yarda shi ka'abu dan ujra cikakken sunan shine ka'abu ibn ujra ibn umayya ibn adin ibn ubayd ibn al-harith ibn amru ibn auf wanda mutumin madina ne ya dan abin nan mutumin madina ne malamai sun yi sabani game da alkunyarsa wasu suka ce alkunyarsa ita ce abi muhammad kamar yadda malam ya kawo anan wajen wasu kuma suka ce alkunyarsa ita ce abu abdullahi wasu kuma suka ce abu ishaq ita ce alkunyarsa to amma dai malam shi imamu nawawi ya zabi abu muhammad saboda ita ya gabatar a cikin littafinsa ya dan jinkirta karbar addinin musulunci bai karba addinin musulunci da wuri ba amma dai ɗaya daga cikin gurare da ya fara halatta shine bai'atul ridwan bai'atul ridwan ita ce mubaya'a da sahabbai suka yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka yi sulh hudaybiya a lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai shiga garin madina domin yin umara quraish bannan quraishawa makka ko kafaran makka suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai shiga ba to ya halicci wannan yakin da kuma waɗanda suka zo a bayansa sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya rawaito hadisai kusan hadisai 47 daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda bukhari da muslim sun yi ittifaki akan daya imam muslim ya kaita da hadisi daya a ciki ya zauna a garin kufa da ke ƙasar iraki ya kuma mutu a madina a shekara ta 51 ko 52 kamar yadda malamai suke sabani yana da shekara 77 a duniya Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. Ka'ab ibn Ujra yake cewa kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito mana fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah qad alimna kayfa nusallimu alayka ya rasulullah haqiqa tabbas mun san yadda zamu maka sallama fa kayfa nusalli alayka amma salati ko ya zamu maka shi ba mu sani ba me yasa suka ce su sai da su masa sallama saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima haka Allah madaukakin sarki ya da abubuwan guda biyu ku yi masa salati tare da sallama a hade to sai suka ce rasulullahi sai da mu maka sallama a cikin tahiyya shine assalamu alayka ayyuhan nabiy amma salati ba anan malamai suka ce to shi yake nuna mana cewa ashe salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abu ne da yake tauqifi babu wanda ya isa ya kirkiro nasa yace zai yi sai wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya shar'anta da shi zai ibada suka ce abin da yasa saboda larabawan da suka yi annabi tsira da aminci saban da suka yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan tambaya larabawa ne zuriya iyaye da kakanni wa walidu wa mawalida larabawa ne amma kun ga basu je sun kirkiro nasu ba sai suka ce kada alimna suka ce kada alimna kayfa nusallimu alayka amma wa kayfa nusalli alayka mun san yadda muke maka sallama amma salati ya zamu maka shi sai da suka tambaya suka jira kuma sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba su amsa ya ce ku ce kaza sannan kuma suka ce ba da cewa kaza ina fata an fahimta inda ace yin salati kowa zai iya zama ya kera nasa ya kirkiro nasa ya haifi nasa ya rinka yi to da su ya kamata a ce sun fara yi amma sai da suka jirawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da su qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin allah kai salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ala ali muhammadin da kuma iyalan annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kama sallaita ala ali ibrahim kama yadda kai salati wa iyalan annabi ibrahim alaihi salam innaka hamidun majid hakika kai ne abun godewa kuma kai ne abun kambamawa allahumma barik ala muhammadin allah kai albarka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad haka nan kai albarka wa iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sune matayansa ƴaƴayansa banu hashim wa banu al-muttalib wadannan sune iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda aka haramta musu cin sadaka wanda aka haramta musu cin sadaka banu hashim banu al-muttalib ƴaƴayansa sai matayansa sune iyalansa ala ali ala aqi aqil ali ja'far sai Ali Abbas sune suka tattaru suka iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda ya fito daga ɗaya daga cikin waɗannan gidajen ya shiga cikin wanda ake musu salati duk lokacin da kai salati sai ka sa su a ciki Allah ya ƙara musu yarda kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka a bisa iyalan gidan annabi ibrahim suwa iyalan gidan annabi ibrahim alayhi salam in aka ce iyalan gidan annabi ibrahim shi annabi ibrahim alayhi salam ai abi kawai ya haifa rak da annabi isma'il ishaq da annabi isma'il ko wanda annabi isma'il shine babba annabi ishaq shine zo daga baya wanda annabi ibrahim alayhi salam da matarsa sara sun ɗaya ba tsammani ma daga haihuwa lokacin da aka samu annabi ishaq alayhi salam to dukkanin annabawa da suka fito daga tsatsan banu isra'ila sun fito ne ta tsatsan annabi ishaq alayhi salam dan shi annabi ishaq alayhi salam shine kuma mahaifin annabi yaqub alayhi salam shi kuma annabi yaqub alayhi salam shine isra'ilan ma daga zai ana fada ma gaba ɗaya isra'ilan shine uban isra'ilan ma duka dan abin da ake nufi da isra'ila shine bawan Allah da yaran su in aka ce isra bawan ila Allah bawan Allah kenan ina fata an fahimta to shine a wanda duk annabawan banu isra'ila suka fito ta tsatsansa shi kuma annabi isma'il alayhi salam tun daga kansa ba ƙara samun wani annabi ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ya shiga cikin alimi Ibrahima. Ina fata an fahimta. Yawwa, shi ma ya shiga cikin Ali Ibrahima. Dukkanin annabawan da suka zo cikin daga banu Isra'ila dukkanin su da wanda suka zo ta tsatsan annabi Isma'il, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, dukkanin su suna cikin me Ali Ibrahima. Saboda haka duk salatin ya shafe su. Bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, an masana sana karan kansa da shi da iyalinsa, sannan kuma a cikin yima a cikin rububiyya ya shiga cikin alime Ali Ibrahim. Ina fata an fahimta. Yawwa, innaka hamidun majidun, hakika kai ne abun godiya kuma kai ne abun kambamawa. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslimu suka rawaito shi. Malami suka ce wannan shine salatin da za a yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan mutum ya yi tahiya. Idan kai tahiya zuwa ƙarshe, sai kai wasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan salatin kamar yadda ya koyar. Sannan wannan salati kusan ya zo da sigogi kamar guda bakwai, kamar yadda malamai sun tattara su a cikin littattafansu. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin sifatin salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo su gaba ɗaya. Kusan sun zo da sigogi kala-kala kusan guda bakwai. Nan malam ya kawo mana kamar guda biyu ne inaji ko uku, ya kawo mana guda uku ne a nan wajen. Amma adadin hadisan da suka zo da sigogi na salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sun faka. Shi yasa dan uwa, kana da dama ka ɗauko wanne ɗaya daga ciki ka yi. Idan za ka iya, ka haddace su gaba ɗaya. Idan kai wannan yau, gobe sai kai wancan, jibi sai kai wancan, sai kasance dukkanin sunnan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka tabbata game da salati ka mamaye ta. Duk lokacin da ake bada lada game da wannan salatin, ka iya shi ka yi. Wancan ma ka yi, wancan ma ka yi, sai ga duka ladan da ake samu a salatin gaba ɗaya ka same su. Ina fata an fahimta. To amma duk salatin da ba salatin Ibrahimiyya ba, ba daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo ba. Allah ya sa an fahimta. Ina fata an gane ƴan uwa. Duk salatin da ba salatin Ibrahimiyya ba, ba daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka same shi ba. Salatin da ya tabbata daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta hanyar wahayi, shi kadai ne salatul Ibrahimiyya. Kamar yadda za ku zo ku ji a cikin ruwaya ƙarshe, lokacin da sahabi ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya rasulullah, mun san yadda za mu yi maka sallama, salati fa ya za mu yi maka shi. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi shuru tsawon lokaci, har sai da sahabai suka rinka cewa da wancan sahabi a cikin zuciyarsa da ma bai tambaye shi ba, me yasa ma ya tambaye shi? Saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kansa ba zai kawo wannan salatin min tilqa'i nafsihi ba, akan kansa kawai kido shi, a'a sai da ya jira wahayi, shine shirin da yi, sai da ya jira wahayi aka karantar da shi yadda salatin yake, sannan ya ce qulu, ku ce ni ma ga abin da aka karantar da ni, sai ya karanta musu. Ina fata an fahimta. To ashe kun ga salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na Ibrahimiyya, wannan salati ne da yake ko shakka babu wahayi ne daga Allah madaukakin sarki daga saman bakwai. To amma duk wani salati wanda ba shi ba, wannan baya zama salatin da yake wahayi. Kuma ka sani cewa tazara ko bambanci da ke tsakanin salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya fito daga bakinsa da salatin da ya fito daga bakin wani wanda ba shi ba sallallahu alaihi wasallam, to kamar tazara annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi wancan mutum. Allah ya sa an fahimta. Tazarar salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da salatin da za a ce misali kai ka zauna ka kirkiro kayanka kake yi, idan mun dauka a matsayin ya halatta ka kirkiro salati ka yi, to kamar tazarar annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kai da kake kirkiro salati, ya martabaka da darajarka da kimarka da kuma martaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, hal yastawiyani masala? Kun ga ai ba hadawa ma, ba ma hadi ko ai kai zabo ma ka tsakanin hadawa, sabo ne ma. To haka al'abarin yake. Shi yasa malamai suka ce akwai da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa babu laifi, wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu laifi idan mutum yayi salati nasa dan ya girmama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wanda za ku ga da yawa daga cikin malamai wanda suke rubuta littattafai za ku ga suna ikhtira'in salatai wanda suke bude muqaddima littafin su da shi galibi. Kamar yadda babban malami Qadi Iyam Al-Yahsabi mai littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa da ya kulla babi akan salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya kawo wasu daga cikin malamai da suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salatittika. Amma kada ku manta ba wai sun dau salatin ne sun mai da shi dimin da'imin shi suke suka manta da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba kwata kwata ba haka bane na annabin sun tabbatar shine original kuma shine wanda yafi kowanne kyau amma su ma sun yi ne dan su yi wata bajinta ya kasance ga wani salati da su suke wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi tare da cewa sun san na annabin yafi nasu kuma na annabin shine akan gaba haka dan الشيخ محمد نصر الدين الأباني أتكون سلطة في نسبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شميعة كوا صلاة التكا واندو سيدة كتكي مالا ميسكي نافات عم فهمتا أما كو فهمتا كوا نتئيدة كتكي كوا نتئيدة كتكي صلاة التكا نن كما يدى نافات بمبن تيني تزارة ركانن سما دقاسا سكانن فلالة صلاة نكمانا أنم إرادة أمتي سغارة تبتا أغريش سورة كبابا حالي توشي ساكا سني تيوا duk wani salati da zaka yi wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ko na wane ne wanda ya fito daga bakin annabin tsira da amince tsara tabbata a gare shi a falala ina fata an fahimta na san kowane dan adam idan zai yi abu yana so ya samu abin da yake yafi abin da yake na sama first class haka kowane dan adam yake so sai dai an bai samu yadda yake so ba sai ya gangaro sai ya sakko sai ya aje matsayin sai ya dawo kasa kasa ina fata an fahimta yawa misalin da zaka ba kanka shine ka ba misalin ka da ka ba misali kanka da kuɗi dan ka san kuɗi shine abin da mutane suka fahimta sosai yanzu a ce da ka samu miliyan 100 da ka samu miliyan 10 wanne zaka ce misali da Allah akwai wanda mai hankali ne mai tunani mai hankali ba daga dawane ya dawo ba ya ce ya fi san miliyan 10 sai saboda tsabar kana'a saboda tsabar kana'a ya ce shi miliyan 10 yake so da wahala yadda burutse-burutsen da suka yi mana yawa saboda Allah ka gani to haka idan aka ce ga salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga salatin wani sai ka kalli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma kalli wancan din wa zaka zaba a ciki idan aka ce je kanan ka je na dama zaka tafi kowa gu dama zaka tafi to haka al'amarin yake shi yasa a muqaddara cewa salati koda wani yayi salati ya inganta ya tabbata yayi babu laifi to amma ka rinka kallon na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne yafi ina fata an fahimta yawa saboda haka duk lokacin da ka tashi zaka salati idan aka gama kiran sallah mai kiran sallah ya gama zaka yi annabi salati ki Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tama ko to kai salatul ibrahimiya shi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ka gama sallah kai tahiya zaka yi annabi salati ko kai salatul ibrahimiya shi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka da duk guraren da ka ji an ce ana yi annabi salati kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati da salatin da ya tabbata a gare shi domin ya kasance dan idan kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da salatul ibrahimiya karan sai kace kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salatin da Allah ya saukar yadda da shi ba kai ƙarya ba amma na kowane ne babu tabbas dan waye gaya maka kowanne irin salati ne ba waye gaya maka cewa Allah ya yadda da shi ina ba ta yanzu dai an gama wahayi barka cewa wahayi akai aka saukar an gama wahayi اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي تاسكا تاسوكا saboda haka ƴan uwa ko da yaushe ya kasance bar kaman addini ya kaidar yadda yake bar ka kallon abubuwa da kallo mai fadi kuma kallo da idan dama hada da na hagu duka to sai abubuwa su fito mana a fili kamar yadda suke amma kada bar ka dauka cewa akwai wani salati da yake gaban salatin ibrahimiya ko akwai wani salati da idan ka karanta shi za a baka ladan mala'iku dubu kaza ko za a kanka da maka dubu kaza ko akwai wani salati da yake cinye lada wallahi tallahi ƙarya ne yake cinye alaki ko saboda karfin salatin idan ka yi shi ka yi shi idan ya gama cinye ladan wa idan ya gama cinye alakin kai sai biyo ladan ka kuma ya rinka cinye wato dan Allah bai amfani wannan salati ko shi karfin sai yawa in ya gama cinye alakin gaba ɗaya sai biyo ladan ka shi yasa idan kana yin wannan salati sai ka dan kayan wasu abubuwa na fasikanci haka dan mujirmanci haka saboda in ba ka ba sai ya cinye ladan gaba daya kana yi masa wancan abubuwa ne dan ya samu abin da zai rinka ci to ba zai daina salatin ba mai amfanin sa da Allah ba sai ka daina ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo ba nasa bi ci haka ba sai ka dauna annabi kai shiru shikenan ya wadatar wato wasu abubuwa ya kuwa za ku ga hankali mai kyau ma ya kamata a ce ya rinka fayyace su Allah kuwa yana intiqa'in su yana tace su ga wannan abin ya kamata ya dace da hankali ma ko bai dace da hankali ba saboda Allah wani irin abin ne a ce zai cinye maka lada Allah ya samu dace yan uwa wa annabi mas'udin al-badri hadisi na goma an karbo daga abu mas'udin al-badri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kale yace atana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo mana wa nahnu fi majlisi sa'd bin ubada a lokacin muna majalisin sa'd dan ubada shi sa'd dan ubada shine sayyidul khazraj shine shugaban mutanen Madina bangaren Khazraj kun san kabilan Laraba na mutanen Madina guda biyu ne ko akwai Ausu akwai Khazraj to su Ausu shugaban su shine Sa'd bin Mu'adh shine wanda Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace eh tazza arshir rahman bi mauti Sa'd al arshin Allah madaukakin sarki ya motsa ya girgiza saboda mutuwar Sa'd to shi kuma shugaban Khazraj shine Sa'd bin Ubada wannan mutum shine shugaban su mutum ne da yake babban mutum shugaba mai adalci mutanansa suna son sa kwarai da gaske daga cikin dabi'unsa an ce mutum ne mai kyauta kwarai da gaske mutum ne mai kyauta sanan ɗaya daga cikin dabi'unsa da ake faɗa aka ce mutum ne mai kishi kishinsa yayi yawa saboda kishinsa shi baya auren mace sai budurwa saboda abin da yake gani duk macen da ya aure inda ba budurwa bace a wannan mijin ya taba ta babu yadda za a iya mu'amala da macen da yake tunanin wannan miji ya taba taba ta a baya ba zai iya mu'amala da ita ba shi sa kuma baya sakin mace shi duk abin da ya ce masa ba zai sake ta ba saboda idan ya sake ta wani zai je aure ta ba zai daida wannan ba to babban mutum ne Sa'd bin Ubada Allah ya kara masa yarda shine shugaban mutanen Madina bangaren Khazraj yace muna majalisarsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo mana faqala lahu bashirun sai ɗaya daga cikin sahabbai da suke zaune wajen Bashir ibn Sa'd sai ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amarana Allah an nusalli alayka ya rasulullah Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu maka salati ya manzon Allah fa kaifa nusalli alayka wannan salatin da Allah ya ce mu maka ya zami maka shi ya manzon Allah fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi shuru bai bada amsa ba hatta tamannaina annahu lam yasalhu har sai da muka burci cewa ina ma wannan mutum bai tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai can bayan an natsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qulu ku ce ga yadda salatin yake allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid wassalamu kama qad ullimtum ita kuma sallama kamar yadda aka sanar da ku kamar yadda aka koya muku ita assalamu alayka ayyuhan nabi haka zaku cigaba da yin kayanku amma dai salati ga yadda zaku yi shi ina fata an fahimta saboda kace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya musu yadda zasu yi salati ita ko sallama da amsa daga su san yadda zasu yi ta wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 11 wa an abi humaid as-sa'idi radiyallahu anhu qala an karbo daga abu humaid as-sa'idi Allah ya kara masa yarda yace qala qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzon Allah kaifa nusalli alayka ya zami maka salati qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi Allah kai salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ala azwajihi da matayansa wa zurriyatihi da zurriyarsa kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai salati wa annabi ibrahim wa barik ala muhammadin kai albarka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala azwajihi haka nan kai albarka wa matayansa wa zurriyatihi da zurriyarsa kama barakta ala ibrahim kamar yadda kai albarka wa annabi ibrahim alaihi salam innaka hamidum majid kuma kai ne abin kambamawa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito to kun ga wannan siga shi ta daban ko yawa haka nan idan ka je ka duba littafan da suka kawo sigogin salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaka ga akwai sauran sigogin idan za su yi maka yawa za ka iya zaɓin guda ɗaya kawai sai ka haddace ya kasance da ita kake idan kuma ba za su yi maka yawa ba za ka iya haddace biyu ka haddace biyu idan uku za ka iya ka haddace uku idan duka za ka haddace albarka ce daraja ce kima ce a wajenka ya kasance ka haddace salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala bakon nan gaba daya abubuwa ma marasa amfani na duniya nawa kake haddacewa yanzu waka drama nawa ka haddace da Allah waka indi nawa ka haddace waka shata da dan koyro da kaza nawa kaje ka haddace ba wanda ya saka ko sisi ba za a baka ba amma da an fara yi sai kaza waka siyasa nawa kaje ka haddace ba haka bane yawa to salatin annabi fa sallallahu alaihi wasallam akwai yanda zaka harashe da wannan abubuwa saboda ka shefa cancanta muhaddisi irin waɗannan abubuwa ya kamata ya kasance mana cika kwalan mu da su maimakon mu rinka cika su da abubuwan da ba su da amfani Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce kitabul azkar littafin zikir babu fadlil zikir wal haffi alaihi babin da zai bayani game da falalin zikiri da kuma kwadaitarwa akan yin zikiri dan wa in aka ce zikiri wannan babi malam ya kulla shi domin ya bayani game da zikiri in aka ce zikiri anan wajen alqurani yana zuwa da ma'anoni da yawa ma'anoni da yawa kusan san kai 10 sha wani abin ko 20 to amma anan wajen abinda malaki nufi da zikiri shine ambaton Allah shi kuma ambaton Allah yana da fadin ma'ana ya shafi ambaton Allah da zuciya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kunga التفكر في خلق السماوات والارض ne shi ma zikiri ne ka zauna kana tunanin yadda Allah madaukakin sarki ya samar da kasai da samai da ruwa ya fada da kasa ya shimfida ta ya ajiye sama ba tare da duraku ba duk wanda ka rinka tunanin girman Allah madaukakin sarki da azamarsa da jalalarsa wannan shi ma zikiri ne ina fata an fahimta sannan zikiri na baki subhanallahi walhamdulillah shi ma zikiri ne sannan akwai zikiri da gangan jiki shine duk wani aikin da'a da ibada wannan shi ma zikiri ne yan uwa kun ga ashe zikiri yana da me fadin ma'ana saboda haka duk in aka ce zikiri ya dauki waɗannan abubuwan gaba daya to amma anan wajen malam wannan babin zai fi karkatar da shine zuwa ga abin da ya shafi zikirin da ake yi da baki zikirin da ake yi da baki galibi hadisan da zai kawo sun fi alaka da shi tare da cewa wasu daga cikin ayoyin da ya kulla babin da su suna bayani game da dukan gaba daya ko dai na baki ko na zuciya ko kuma na gangan jiki to amma galibi hadisin sun fa bayani ne game da zikirin baki saboda ka zamu shiga mu ji abinda babin ya kunsa insha Allah ta'ala malai yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala zikrullahi akbaru wannan ayat tana cikin suratul ankabuti ko malai bangaro ya guntulo karshen ta ne utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai ce me wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah madaukakin sarki yace utlu ma uhiya ilayka ya kai wannan annabi mai girma ya kai wannan manzo mai daraja utlu ma uhiya ilayka ka karanta abinda aka yi maka wahayi zuwa gare ka ka karanta abinda aka yi maka wahayin sa zuwa gare ka utul ma'uhi ilayka min alkitabi na littafi me littafi an wajen shine alqur'ani mai girma wa aqimis sala sannan kuma ka tsaye da sallah sai Allah madaukakin sarki ce innas salata hakika ita sallah tanha tana hani anil fahsha'i game da alfasha wal munkar dukkanin abinki daya daga cikin babban abin da sallah take haifarwa da zuciyar dan adam kenan amma idan sallah ta cika da sunanta na sallah kenan zaka sallaka tana halaka alfasha da munkari shi yasa malamai suka ce duk lokacin da mutum yake ta yin sallah amma yaga kullun abubuwan sa ba sa ci gaba kai sai ci baya to akwai matsala a sallar sa kenan ana nufin sallar da aka kiyaye ta akan lokacinta aka kiyaye ruku'un ta da sujjadar ta da khushu'un ta da khubu'un ta da komai nata irin wannan sallar ita ce sallar da take canza mutum lokacin da duk kake yin ta zaka ji idan kai sallah ka gama sai ka zo na sabon imani ya shiga cikin zuciyarka sai ka samu canji a rayuwarka to irin wannan sallar ake nufi tana canza mutum daga alfasha daga munkari amma lokacin da ake ta sallah sai ga abubuwan suna ƙara cigaba to akwai matsala shi yasa sallolin mu ne yanzu ƴan uwa sai a hankali wallahi sai a hankali sai mutum ya zo masallaci ayi sallah da shi yana fita sai je sa takalmi a kofar masallaci wallahi kuwa su ko shekaran jiya ma idan bawan Allah na fito daga sallar asuba ce mallan kaga je wallahi sai dauke mun takalmi na zo karatun mallan gani yace bai fi minti 10 da shiga masallacin ba yazo yana fita kawai sai gaba takalmi yace wallahi wajen 10,000 sai takalmin sa to dan Allah yanzu wannan shi sallarsa mai ta ƙara masa ba abin da ta ƙara masa to haka muke sai ga mutun yazo yayi sallah yana fita daga sallarsa sai je zalunci wani sai je algush mutu yana fita daga sallah sai ga je yana kutuntuma ashar dura ashar yana abin da bai kamata ba to Allah ina sallah ina mai sallah ta ƙara masa kullun sallaka abin da ake so shine a rinka ganin ci gaba a cikin rayuwarka a rinka ganin canji a cikin mu'amalolinka a rinka ganin abubuwan da kake yi da masu kyau sun karu marasa kyau kuma suna raguwa sallah ta yi aiki kenan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai Allah madaukakin sarki ya ce wala zikrullahi akbar ma'ana ai zikirin Allah madaukakin sarki shine mafi girma zikirin Allah madaukakin sarki shine mafi girma me wannan yake nufi shine malamai suka ce ita sallah da ake bayani akan ta ma'ana wala zikrullahi akbar zikirin Allah ita sallah akbar ita ce mafi girma daga sauran da'o'i saboda me ita sallah ta kunshi abubuwa da dama akwai zikiri a cikin sallah akwai hailala akwai tasbihi akwai karatun alqur'ani duk wani nau'i na zikiri akwai shi a cikin sallah saboda haka wala zikrullahi akbar zikirin Allah madaukakin sarki ita sallar ita ce mafi girma daga sauran ayyuka na da'a kamar yadda ka sani kuma in ka dauke kalmar shahada wannan aiki ne fi sallah girma akwai idan ka dauke kalmar shahada ko da a cikin rukunin musulunci guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah sai me sai sallah saboda ka sallah ita ce mafi girman ayyuka gaba daya wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da wala zikrullahi akbar shine zikrullahi abidihi bi rahmati akbar min zikrihim iyyahu bi ta'atihi shine ambatan da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsa ta hanyar yi musu rahama da yi musu falala da dawo da su dab da shi shi yafi girma sama da su ambatan da bayin suke wa Allah madaukakin sarki ma'ana ambatan da Allah madaukakin sarki zai wa bawa yafi ambatan da shi bawa zai wa Allah madaukakin sarki shine wala zikrullahi akbar wannan shine fasurori guda biyu wanda wasu sun tabbata daga Abdullahi dan Abbas wasu kuma da wasu daga cikin malaman tafsiri wanda idan ka je ka duba littattafan tafsiri zaka ga wasu abubuwan da malamai suka faɗa wanda ba waɗanda ba amma waɗanda su ne mafiya fitowa fili ba sabanin fassara da wasu suke cewa wala zikrullahi akbar wai zikiri yafi sallah shi za lokacin da kake zikiri to lokacin sallah zai wuce ba ruwanka kaga wannan kuskure ne ba karami ba wallahi akwai wanda suke fassara ayat da haka wala zikrullahi akbar gashi na Allah ya ce zikirin Allah yafi sallama tunda an ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai Allah ya ce me wala zikrullahi akbar to zikirin Allah yafi sallah kenan shi sa kada kai sallah azhar da al'asr kai ta zikiri kai to ita sallah me ce ce shi sa ka fahimci ma'anar zikirin shi kankansa zai taimaka maka wajen ka fahimci me ayat take nufi na ce muku daga cikin ma'anar zikiri akwai me duk wani aiki da yake da'a ga Allah madaukakin sarki zikiri ne ba haka bane to ita sallah me ce ce a cikin sallah akwai kalmar shahada ko babu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan menene akwai tasbih a cikin sallah ko babu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim akwai takbiri a cikin sallah ko babu akwai karatun alqurani a cikin sallah ko babu to akwai zikirin da yafi karatun alqurani ne qira'atul qur'an huwa afdalu dhikri karatun alqurani shine mafificin zikiri ma saboda haka gaskiya kuwa wannan kuskure ne a ce wai zikirin Allah yafi sallah wannan irin zikiri to ai komai da ka sani Allah madaukakin sarki ya sanya masa lokacin da za a yi shi yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace wa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fadhkuruni adhkurukum ku ambace ni nima zan ambace ku wannan ayar kun ga mun fassara ta a cikin babin da ya gabata kitabul hamdi wa shukr ko yawa mun fassara ta Allah madaukakin sarki ya ce fadhkuruni ku ambace ni ku tunani ta hanyar yi min da'a ta hanyar ambatona ta hanyar biyayya gare ni azkurukum ni kuma sai in tuna ku lokacin da kuka shaku kunci da damuwa sai in yaye muku lokacin da kake cikin takura kake cikin kunci kake cikin matsi Allah madaukakin sarki shi kuma a lokacin sai ya tuna ka ba wai da baya tuna ka bane a'a tunawa ta musamman kenan ina fata an fahimta sai ya fitar da kai daga cikin halin da kake ciki haka malamai suka faɗa saboda haka ya kasance kai ne zaka fara tuna Allah madaukakin sarki ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi shidda haka Allah madaukakin sarki ce ka tuna da Allah madaukakin sarki lokacin da kake cikin yalwa lokacin da kake da kuɗi lokacin da kake da lafiya lokacin da kake da lokaci lokacin da kake da komai ka tuna Allah madaukakin sarki kai zakka kai sadaka kai sallar nafila kai kaza kai kaza kai kaza lokacin da baka da shi lokacin da baka da lafiya lokacin da ka rasa lokaci sai Allah madaukakin sarki kuma ya kawo maka dauki shine fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika ku ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka tabarru'a kana mai kasa-kasa da kanka kana mai kaskantar da kanka wa khifatan sannan kuma kana mai jin tsoron Allah madaukakin sarki wa dunal jahari sannan kuma kana yin abin a boye ba a bayyana ba shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa dunal jahari minal qauli a boye ba tare da a boye ba tare da kana bayyana maganar da kake faɗa ba bil ghudwi wal asali da safa da yamma ya kasance da safe kai zikiri da yamma kai zikiri da wannan ayar malami suke kafa hujja akan cewa ashe zikirin Allah madaukakin sarki an fi so a yi shi a boye duk lokacin da zaka yi zikiri an fi so ka yi shi a boye karatun alqur'ani ne malami suka ce matukar zaka yi shi kai kadai ko kuma inda ba zaka damu mutane ba to babu laifi sai ka bayyana saboda shi karatun alqur'ani in kana bayyana shi kafin rike shi kafin jin karsashin yin sa kafin jin dadin sa amma lokacin da kake karatun alqur'ani a boye sai bace ya dauke maka ba ka sani ba so da haka ka bayyana shi babu laifi amma duk zikiri abin da ake so shine kai zikiri a boye kai zikiri a boye wanda kake Allah madaukakin sarki ya sani shi sai wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna tafiya shi da saban sa so da haka sabai sai suke daga murya suna ta zikiri suna ta yi da karfi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku sauƙaƙa wa kanku wanda kuke kira ba fakurma bane ba kuma baya jin ku bane yafi kusanci sama ɗaya daga cikin ku sama da sama da abin nan din dabbar sa menene yake da suna idan zamun dabbar sa Allah madaukakin sarki yana dab da ku duk abin da kuke yana ji saboda haka babu katar idan zaka yi zikiri sai ka daga murya kana ta ihu har sai aka wadi sai a ce annabi ya ce kai ta zikiri har sai an ce maka mahaukaci to kaga aka ce mutum mahaukaci akwai matsala ba daidai bane saboda haka ayi zikiri a nitsi abin da ya kamata shine ka kalli rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi zikiri ko bai ba yayi tunda shi ya koyar da shi to yayi ina fata an fahimta ka san duk wanda zai koya maka zikiri da wanda zaka koyi zikiri a wajensa ya kai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kai ba to ka kalli yayi ka taba ji an rawaito cewa gashi da sabai sun taru suna zikiri suna daga murya suna dukan irji suna faduwa suna kaza suna tsalle suna tumuwa da Allah an taba jin irin wannan akwai wani zikiri da na gani kwanakin ba aka nuna min shi a waya har tambul ake ai guduma a juya wallahi kuwa na gan shi a waya sai mutum ya to sai tambul sai guduma na ce wannan sai mutum ya ji ciwo ai ba daidai bane wallahi addini abin da yake bukata musamman wajen ambata Allah madaukakin sarki shine nutsuwa ake bukata amma ana zikiri ana kamar za a yi naushi saboda Allah menene haka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya ce wala takum minal ghafilina kada ka kasance daga cikin rabkananu wanda ba su ambaton Allah madaukakin sarki duk wanda yake baya ambaton Allah madaukakin sarki to rabkananne ne abinda ake so shine kullun rayuwarka a cikin ambaton Allah madaukakin sarki take wani sabi ya zo ya ce ya rasulullah ni al'abaran addinin nan sun min yawa ga sallah ga kaza sai annabi tsira da aminci ya ce ka sanar da ni wani abin da zan rike shi na makalkale shi ya isa min annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kada harshenka ya gushe danye daga ambaton Allah madaukakin sarki shikenan kada harshenka ya gushe danye daga ambaton Allah madaukakin sarki ko doshe ka kasance a cikin zikiri kake shi sai Aisha take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yadhkurullaha fi kulli ahyani yana ambaton Allah madaukakin sarki a cikin duk halin da yake a zaune a tsaye a kwance a tafiye yana da tsarki ba shi da tsarki a kowanne hali yake ambaton Allah madaukakin sarki yake matukar zaka lazumci ambaton Allah madaukakin sarki yan uwa wallahi zaka ga canji a cikin rayuwarka duk wani abin shedan da kutun gwilan shedan zaka ga nesa yake da kai lokacin kuma da kai nesa da ambaton Allah madaukakin sarki to kuma kana jawo shedan ne kusa da kai yana matsowa kusa da kai haka al'amarin yake duk inda ambaton Allah yake wallahi shedan baya wajen duk inda ba ambaton Allah kuma shedan ne babban dan majalisar da yake taimakawa wajen gudanar da wannan tafiyar da ake ba ambaton Allah a cikin ta to shi yasa ya kasance ka mamaye rayuwarka da ambaton Allah madaukakin sarki ka kalli duk aikin da annabi tsira da aminci tsara da mata a gare shi yake akwai zikiri a ciki in zai sa riga zikiri yake idan zai tube zikiri yake in zai shige da zikiri yake in zai fito me yake yi zikiri yake in zai shiga masallaci zikiri yake idan zai fita zikiri yake idan zai to masallaci zikiri yake idan zai kwanta bacci zikiri yake idan ya tashi zikiri yake idan zai alwala zikiri yake idan komai nasa zikiri ne yan uwa akwai abin da babu zikiri a ciki idan zaka ci abinci zikiri kake idan ka gama kai zikiri idan zaka shiga banɗaki kai zikiri in ka fito kai zikiri to wannan sune abin da ake gimi abin da ake nufi da kamamin rayuwarka da zikiri gaba daya ina fata an fahimta banda azkarul mutlaqa wanda ake yin su kode yaushe su mai kasance kana yin su bakin kai kasance danye ga ambaton Allah madaukakin sarki wallahi dan uwana baka tabba za ga canji a rayuwarka ka rike ambaton Allah ka rike ambaton Allah za ga canji a rayuwarka misalin mutumin da yake ambaton Allah madaukakin sarki da wanda bai ambaton Allah madaukakin sarki misalin rayuwa ne da matacci haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya bayyana mutumin da ya mutu babu ruhi a jikinsa ya zama gawa da mutumin da yake rayuwa yana motsi ya je duk inda ya ga dama to haka misalin rayayye da matacci haka misalin mai zikiri da wanda bai zikiri mai zikiri rayayye wanda bai zikiri matacci haka al'amarin yake dan uwa Allah madaukakin sarki ba mu ikon ambaton sa dare da rana da kowane lokaci a cikin lokutan mu zamu dakata ana insha Allah ta'ala sati biyu zamu dora daga ayat da muka dakata kanta insha Allah ta'ala abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu